I, Jubilee Ismail Badgore,
that as Speaker of Kanosian House of Assembly,
a kawo majalisar dokokin Kano kenan Alhaji Ali Maji yake rantsar da sabon shugaban majalisar wanda daga bisani ya ci gaba da jagorantar zaman majalisar na yau. Gabanin haka sai da sabon shugaban majalisar dokokin ta Kano ya bayyana aniyarsa ta biyayya ga gwamnati da kuma tafiya tare da dukkanin mambobin majalisar ba tare da nuna wariya ba, kamar yadda yake kunshe a cikin lafazan sa na rantsuwa. Bayan kammala zaman ne na nemi ƙarin bayani game da kudurori da kuma sigar da zai bi wajen jagorantar mambobin majalisar su 40.
Kofar mu a gudu su kamar yadda na faɗa, wannan majalisa wani shugabanci na kowa da kowa ne. Duk memba ya zo ya kawo shawara da ta ce idan mai kyau ce kuma mai daidai gane ba, ya zo ya faɗa insha Allah wajen kuma duk abin da ya faɗa za mu karɓa za mu yake. A shirye muke ba gwamnati haɗin kai domin mu ga cewa mun ji da wannan jiha gaba.
Honorable Jibril Ismail Falgora kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar Kano. Honorable Abdul A. Abdulhamid, wanda ya yi wa majalisar kome bayan hutun shekaru 8, ya kawar da hasashen da wasu ke yi cewa la'akari da yadda aka gudanar da zaben shugabancin majalisar ba tare da kada ƙuri'a ba, akwai yiwuwar majalisar dokokin Kano ta 10 ta ƙara zama 'yar amshin shata.
Ai, ba magana ce ta amshin shata ba. Mun da kyawun zato cewa babu wani abu da za a kawo zauren majalisa na san rai. Duk abin da za a kawo za a kawo domin cigaban Kano, sannan kuma a shirye ba da gudunmawa domin a samu wannan cigaban.
Naka ba sai kun bincika ba.
Za mu bincika, amma mun tabbata kan cewa ma kafin a kawo mun tabbata akwai tuntuɓa tsakaninmu. Wanda kamu a kawo kuɗi mun tabbata mun san me za a kawo, saboda kai in an kawo wani abu ne wanda da mun san da zuwansa, insha Allah za a yi abin da ya dace.
Jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano na da jimlar mambobi 26 a zauren majalisar, yayin da APC mai hamayya ke da 14. Amma Honorable Garba ya gwarmai daga mazabar Gari da Tsanyawa ya ce yawan 'ya'yan NNPP a zauren majalisar ba zai ba su damar yin cinye duba a dukkanin al'amarin da aka kawo majalisar.
Kamar yadda ka sani, a wannan halin da muke suna buƙatar muna buƙatar su, tunda ba su da TUSAT. Akwai abubuwan da dole sai da mu za su, akwai abubuwan kuma da lallai da mu ba. To idan su ma suna so su zauna lafiya su samu cigaba, to kaga suna buƙatar mu. To tunda suna buƙatar muna buƙatar su, kawo kowa zai riƙa rarrahin kowa domin cigaban jihar Kano da cigaban kanta da dokokin jihar Kano. Yayin na fahimci adawa shine ɗora gwamnati akan saiti. Duk wanda yake neman cigaba zai so a ɗora shi akan saiti in yayi ba daidai. To da haka idan gwamnati ta zo da wani abin da muke ganin zai cutar jihar Kano, za mu ja hankalinta domin ta tsaya tsayin daka domin a tabbatar an yi al'umma adalci an kuma kawo cigaba a jihar Kano.
Sauran waɗanda aka zaɓa sun haɗa da Honorable Muhammad Bello Batutu a matsayin mataimakin shugaban majalisar, da Honorable Lau Hussaini shugaban masu rinjaye, da Honorable Labaran Abdul Madari shugaban marasa rinjaye, sai Honorable Ayuba Labaran Drum a matsayin mataimakinsa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.